أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهمة الشيخ اهدري لنا جهاز المحضر والتادي لي بنظرة تاتي لنا بالظفر. باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da yazo fi tarkil jahari bi bismillah cikin barin bayyana bismillah. To yanzu wannan hadisi sayyidina Anas ya rawaito shi, ya rawaito hadisin bayyanawa, ya rawaito hadisin rashin bayyanawa, ya rawaito hadisin yi, ya rawaito hadisin rashin yi, sai dai shi da kansa ya ce bai haddace waɗannan abubuwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To duk da haka cewa menene, duk da in magana za a yi wa ne, duk da haka Anas yanzu Tirmidhi ya kafa babi, babu ma ja'a, babin abin da ya zo fi tarkil jahari cikin barin bayyanawa bi bismillah da bismillah. Wannan karatu duk za mu zo da shi a hankula. Ko da mutum ba zai bayyana bismillah ba a fatiha, ba wai za a yin ta ba ne, a duk wanda bai yi bismillah a fatiha ba ma wajen Shafi'i da wajen shauran mazhabobin da suka tafi dole sai ba shi da sallah. Abinda ya sa muke ji kamar Saudiya ba sa bayyana bismillah saboda mazhabarsu ce wannan, mazhabar Ahmadu bin Hanbali ce, mazhabar Hanabilawa ce ba a bayyana ta, amma ana yi idan suka zo wajen wannan addu'a ta kafin a fara karatu. Allahumma ba'id baini wa baina taqaka wa ba'at baina al-mashriqi wal maghrib, Allahumma nakkini min al-qada'a kama yanqasaw wal abyu min al-dars, Allahumma sinni qada'a bi sawji wal ma'i wal baradi, rasi a'udhu billahi min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim, da a'udhu billahi min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim, duk sai su asarta sai su fara alhamdulillahi rabbil alamin. To mun kuma ba karatu muka yi ba da ita faifayo ne, mun ga su ma kwata-kwata ba a yin bismillah, ba wanda ba yi bismillah, duk wanda bai bismillah a sallah ba ba ma sallah ta bakiya kamar yadda zai yi. Za mu zo muna zancen malikanci, wannan mazhabar mu ta malikiya, zancen bismillah din nan shine karshen magana mafi rauni, amma hatta Imam Malik radiyallahu anhu ya rawaitu ba ma wai yin bismillah a fatiha ba, bayyana ta ma haka ya rawaita. Duk in Allah ya taza mu zo yanzu dai mun fara mutane su dinga ji, ko da ma mutum asirka bismillah yayi, ba wai ba a yin bismillah ba ne a fatiha a sallah, a'a asirta ta, masu mazhabar Hanabilanci asirta ta suke, kamar yadda Saudiya din nan da muke jin kasa-kasansu muke ganin sallarsu a harami, ba wai ba sa yin bismillah ba ne, asirta ta suke yi. To duk wanda zai yi koyi da su ya yi bismillah a asirce, ya yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a asirce, sannan ya daga karatunsa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, amma da ya ce Allahu akbar kawai ya fara da alhamdulillahi rabbil alamin a wajen malamai tuni ba shi da sallah ma kwata-kwata babu ma duk gabaki daya. To abinda za mu ta jin karatu kan kenan. Babu ma ja'a, wannan babin abinda ya zo ne fi tarkir jahari, ba tarkir bismillah, ba barin bismillah kwata-kwata ba, a'a barin bayyana ta, haka Tirmidhi ya kafa wannan babi. Haddathana Ahmad bin Mani', Ahmad dan Mani' ya zantar da mu. Haddathana Isma'il bin Ibrahim, Isma'il dan Ibrahim ya zantar da mu. Haddathana Sa'id bin Abi Iyas, shi kuma yace Sa'id dan Abi Iyas al-Jurayri ya zantar da mu. An Qais bin Abayata, shi kuma ya karba daga Qais dan Abayata. Ani bin Abdullah bin Mughassal, shi kuma Qais ya karba daga dan Abdullah, shi kuma Abdullah nan dan Mughassal, dan Mughassal kala. To shi wannan dan Abdullah dan Mughassal an san sunansa, sunansa Yazid bin Abdullah bin Mughassal dan Mughassal kala. Shi dan Abdullahi dan Mughaffal yake cewa an kaisu bini a bayata an bini Abdullahi bini Mughaffal daga dan Abdullahi dan Mughaffal shine Yazid bini Abdullahi dan Mughaffal kale yake sami'a ni abi babana ya jino ana fi salati ma'ana Abdullahi kenan dan Mughaffal ya jino ana fi salati ina cikin sallah aqulu ina cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin bayyana bismillah fa qala li sai babana yake min ai bunayya ai dana ma'ana ji kana muhdathu mai kagen abu ne cikin addini kai muhdathu mai kagen abu ne cikin addini iyaka wal hadatha kashe dinga tsago abubuwa cikin addini qala sai ya ce mu walan ara ahadan ban ga wani mutum da ya ba min ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to shi ji kai yake fada ban ga wani mutum da ya ba a cikin sahabban manzon Allah kana abu gaza ilayhi wanda yafi kin alhadathu akago wani abu fil islam cikin musulunci irin sa shi Abdullahi ibn Mughaffal din shi ya ani minhu yana nufin daga kakannin nasa shi kakannin sahabi kala sai shi kakan yace wa qad sallaytu ma'an nabiy nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a abubakar tare da abubakar wa ma'a umar tare da umar wa ma'a usmana tare da usmana alan asma ahadan minhum banji daya daga cikin su ba ya quluha yana fadanta ita bismillah inda yana bayyana ta idan ta sallaita idan kai sallah fa kul ka ce kawai alhamdulillahi rabbil alamin kafara daga wannan to zamu zo maganganu wannan magana ta rikita kwarai da gaske wannan sahabi ya ce yayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayan sayyidina Abubakar yayi bayan sayyidina Umar yayi bayan sayyidina Usman duk da yin suna yin bismillah ba bayan dubunnan sahabban da suka rawaito sun ji manzon Allah yana bismillah sun ji dukkan suna bismillah to abin ya rikita amma tunda an rawaito karatu sai malamai suka fahimta to ba wai ka ayi ba baya ba karatun da zai sa wannan ma'ana wata mutum ya iya asartawa amma shi ma mai rauni ne kwarai ka asarta din ma mai rauni ne duk zamu zo da karatu muna ji qala abu isa turmizi yace hadisu abdullahi bin mughaffal hadisun nan na abdullahi dan mughaffal hadisun hasan hadisi ne kyakkyawa نسبه الزيلئي زيلئي يا دنگن wannan magana fi nasab ar-raya ta cikin nasab ar-raya ila an-nasa'i zaylai yace nasa'i ma ya rawaito shi wa ibn maja da abdullahi dan maja ma ya rawaito shi summa qala sannan zaylai yace qala an-nawawi imam an-nawawi yace fil khulasati a cikin littafin sa khulasa wa qad ba'afa al-huffaz hadha al-hadith amma duk malaman hadisi muhaddathan hadisi sun rawaita wannan hadisi sallona na wannan hadisi malaman hadisi wa ankaru ala tirmidhi tahsinu kuma malaman hadisi sun yi mamaki a kai tirmidhi yace wannan hadisi kyakkyawa ne sun yi mai inkarin wannan basu dadin wannan magana da ya fada ba saboda rawauna ne kwarai kana kuzaimata wa ibn abdul barr yawa tahsinu ka ibn kuzaimata kaman dan kuzaimata yayi mamaki da tirmidhi yace wannan hadisi kyakkyawa ne alhamdulillah bai ce kin gatacce bane amma dai ya ce kyakkyawa ne wa ibn abdul barr dan abdul barr ma yayi mamaki yanda tirmidhi ya ce wannan hadisi kyakkyawa ne wal khadib da khadib wa qalu su wa'annan malamai suka ce inna madaruhu inda ke wayan wannan hadisi ala ibn abdullah abu sadan abdullah ne ibn mughaffal dan mughaffal ko wa majhul shi rikita ba a san kansa ba kuma ba a san shi ba ma ba a san halinsa ba in ma ba a san shi ba galibin duk malaman hadisi kowanne sai an sa shi a tefe an faɗi kansa an faɗi halinsa dan a san abin da ya rato shi wannan ba shi da haka summa naqalahu min mu'jam at-tabarani sannan ya ciro wannan hadisi shi zaylai dinna daga mu'jam at-tabarani min tariqi abi sufyana daga hanyar malam abu sufyana tariqu bin shihab wanda shine tariqu dan shihab amma shi a hanyar tabarani ya karɓi wannan hadisi daga abi sufyana mala abu sufyana wanda shine tariqu bin shihab an yazid bin abdullah bin mughaffal an karɓo daga yazid dan abdullah dan buga fada to kuma nan wannan ruwaya ka ji an faɗi sunansa wa huwa aidan fi musnadi ahmad ahmad bin hanbal ma ya rawaito wannan hadisi kuma ya faɗi sunan shi wannan dinnan da ba a san shi ba dinnan kamar ya rawaice shi shi ahmad bin hanbal an isma'ila ya tsara daga isma'ilu wa huwa bin ibrahim shine dan ibrahim المعروف ببن أولياء عند أكيد من ببن أولياء الذي رواه الترمذي من طريقه هنا وعند الترمذي يكرؤون حديث لغا حنيا فشيوان إسماعيل عن الجليل لغا جليل عن كيس بن عباية كيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل لغا عن عبد الله بن مغفل يزيد بن عبد الله شين يزيد عن عبد الله الرواية أحمد بن حنبلما عن فلسونان shi wannan jika da kala shi Yazid din ne yace sani ani abi babana yaji wa hadha isnadun sahih idan aka bu wannan tun daga shi an faɗi sunansa isnadi ne ingantacce fit tasrihi bism Yazid bin Abdullah saboda an faɗi sunan Abdullah Yazid din dan Abdullah kila shi ya sa turmizi radiyallahu anhu yace kyakkyawa ne shi dai a ruwayan sa babu to ya san kuma a ruwayan wayansu akwai da haka je ce ingantacce bane saboda ruwayar sababu da kuma da ce da ira rauna bane saboda ruwayar sababu da ce kuma ingantacce bane saboda ba ruwayar sa bane ruwayar wani tunin sai tsaya a tsakiya sai yace kyakkyawa ne wal amalu alaihi aiki akan sa yake inda aksari ahli ilmi nan ga cikin malamai min ashabin nabi daga sahabban manzon Allah minhu abubakar dan abubakar yana kan wannan in ji Tirmidhi shi ma yana hasarta bismillah wa Umaru da Umar wa Usman da Usman wa Ali amma a ce Al-Sayyidina Ali yana hasarta bismillah wannan ruwaya babu ita duk hadisan da za a kawo yana aljanya nuna mutane bismillah ma wajibi ce hatta sallar asr kawa sai ya ce bismillahir rahmanir rahim a sarari dan mutane su ji san bismillah to amma dai haka kila malamin sa ya ga masa haka idan haka ya tafi a abinda malamin sa ya gaya masa wa gairu hunda waninsu wa man ba adahun da wanda suka zo bayan su lina tabi'ina daga tabi'ai wa bihi yaqulu sufyan as-sauri wannan mazhabar sufyan as-sauri ce wa ibn al-mubarak da abdullahi dan mubarak wa ahmad da ahmad bin hanbali dan haka hanabilawa za ka ji ba sa bayyana bismillah a sallah amma suna yin ta abinda mutum zai haddace kenan kar mutum ya zo kwaikwayo kai bayan koda sallolin nan na Saudiya ko wayannan na kafa-kafai ya ke yin bismillah kici ya faru a yayi ta asirce in ma ba zai yi ta asirri ba wa ishaqu da ishaqu la yarauna wayannan malamai duk gaba ɗayan su ba sa ganin an ya jahara bismillah kan mutum ba sai mutum ya bayyana da bismillah bai yi ta asirce kalu wayannan malamai sun ce wa yaqulu hafi nafsihi ya fade ta a cikin zuciyarsa a asirce kaga ba wai ba a yi ba dukkan wayannan ba hatta Ahmad bin Hanbal din mazhabar Hanabilawa din dukkan su sun tafi yayi ta asirce babu mar'a wannan babi ne cikin wanda shi kuma ya gani aljahara shi kuma a mazhabar sa dole a bayyana ta bi bismillah a ba a yi ta asirce ba a bayyana ta abin mamaki Tirmidhi sai yace babu wanda yaga a bayyana bismillah shi ko dara kudi sai yace babu wujubi jahari ya babu wajibi ne a bayyana ta ita shi ko dara kudi ne haka ya kafa wannan babu haddathana Ahmad bin Abdad haddathana Ahmad ibn Abdata Abdadi Ahmad dan Abdata Abdadi ya zantar da mu حدثنا المؤتمر بن سليمان مؤتمر بن سليمان يزن تدمو قال مؤتمر يجي حدثني إسماعيل بن حماد إسماعيل بن حماد يزن تدمي عن أبي خالد يقرأ دقى أبي خالد شيني وإمام الوالد شيني أبي خالد والد والد تابعين يقرأ دقى سيدنا عمر يقرأ دقى سيدنا علي يا يهجر هذا إيالن صدقوا مزاما من سيدنا عمر يزيزون عمدينة imam al-wali kuma ya karba hadisi wajen sayyidina Umar ya karba hadisi wajen sayyidina Ali shi imam al-wali to an abi khalid shine al-wali ani bin abbas an karba daga abdullahi dan abbas qala Abdullahi dan Abbas ya ce kana annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sai da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance yaftatihu salatahu yana buɗe sallar sa bi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah da bismillah kaga rikici Abdullahi bin Abbas kowa ya san matsayin sa a cikin musulunci duk da wancan ma'anar zuni malik sahabi ne illa shi kansa Anas bin radiyallahu anhu ya rawaito cewa annabi yana buɗe ta don dai duk zamu zo a cikin karatu قال أبو عيسى ترمذي هذا حديث وأن حديث ليس إسناده بذاك دنغنانسا با أقرفا بني سوسي وأن دنغنانسا با أقرفا بني وانتما أي دنغنانسا با أقرفا بني وقد قال بهذا عدة من أهل العلم تلما لم يسن فدوانا سنتي آع باوي أصرت بسم الله با أبيناتا bayyana min ahlil ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah minhu abu hurairah akwai abu hurairah abu hurairah sa mazhaba sa a bayyana bismillah ba wai asirta ta ba wa ibn umar da abdullahi dan umar wa ibn abbas da abdullahi dan abbas mazhaba sa duk gaba daya a bayyana ta wa ibn zubair da abdullahi dan zubair da sayyidina ali wannan akan wannan mazhaba yake radiyallahu ta'ala anhu ومن بعدهم لو عند سكة زباين زباين وإن من التابعين لدى تابعي رأوا دكا زفنجا الجهر أبينا ببسم الله الرحمن الرحيم أبينا ببسم الله الرحمن الرحيم تو ينزو إن دم كنا فدى جوانا صاباني يبينا يهوتا يبينا يهوتا إما أصل تاوى زيد أصل تاوى أما زنشان كأي بسم الله فتبه ما باش باوني karatu ko wani malami da ya faɗi wannan sai mu ya tara fare wa bihi yaqulu shafi'i da wannan mazhaba imamu shafi'i yake tafiya za mu zo shi imamu shafi'i a wajen sa idan ba a bismillah ba ma sallah ta karu ba shi a wajen imamu shafi'i wa isma'ilu bin hammad da isma'ilu dan hammad huwa ibn abi sulaiman shine dan abi sulaiman wa abu khalid da abi khalid yuqalu ana cewa huwa abu khalid walidi shine Abu Khalid al-Walidi wasu mu Hurmuz sunansa Hurmuz wa huwa kufi asalin sa mutumin Kufa ne na Iraki amma yayi hijira Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan babi ne na maza abin da yazo fiftitahil qira'ati cikin buda karatu bilhamdulillah da alhamdulillah ma'ana da Fatiha sai an yi Fatiha sannan ayi sura abinda malamai suka fahimci wannan hadisi kenan haddathana qutaybatu qutaybatu ya zantar da mu haddathana abu awanata ya zantar da mu an qatadata shi kuma ya karba daga qatadata an anas qatadata ya karba daga anas shi anas da ya rawaito wancan qala anas yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance wa abubakar da abubakar wa Umar da Umar wa Usman da Usman yaftatihuna alqira'ata suna bude karatun su alhamdulillah da alhamdulillah rabbil alamin qala Abu Isa Tirmidhi yace haza hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wal amalu ala haza aiki akan wannan yake inda ahlul ilmi nan ga malamin ashabul nabi daga sahabban manzon Allah وتابعين ده تابعي ومن بعدهم ده suka zo bayan su kanu yastafihuna alqira'ata sun kasance suna bude sallar su ana suna fara sallah bilhamdulillahi rabbi sai an fara fatiha kenan qala shafi'i turmudi yace imamu shafi'i yace inna ma ma'ana hadha alhadisi ma'ana wannan hadisi kawai ne ya girin gidi shi yace to ba haji ba ma'ana ai ba ka cewa bismillah ma'ana alhamdulillah yake cewa shafi'i yace ba haka ne ma'anar sa ba انما معنى هذا الحديث معنى wannan hadisi annan nabiyya cewa manzon Allah wa Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar da Abu Bakar in an ce manzon Allah ba sai an faɗi wani ba amma wai abin da yasa ya kawo shi wannan sahaje ka sai na Abu Bakar da Umar yana faɗan kalifancin su da wanda suka zo bayan annabi kuma kalifofi akan wannan fiye wa ababakan da sayyidina abubakar wa umara da sayyidina umara wa usman da usmana kanu yaftatihuna alqira'ata suna bude karatun su bilhamdulillahi rabbil alamin da alhamdulillahi ma'anahu imam shafi'i yace ma'anarsa annahum kanu yabda'una bi qira'atil fatiha fi kitab suna fara salla da karatun fatiha qabla surati kafin sura ma'ana sai an yi alhamd sai an yi fatiha sannan za a yi sura ai haka ne duk muke kan salla ko sai an yi fatiha sannan walaysa ma'anahu ba wai ma'anar wannan hadisi ba kanu la yaqra'una bismillah wai ba sa karanta bismillah manzo Allah da sayyidina Umar da Abu Bakar da Usman ashe ba sa karanta bismillah inji Shafi'i ba haka ake nufi ba wa kana Shafi'i Imam Shafi'i ya kasance yara yana ganin an yi bid'a duk wanda zai salla ya fara duk wanda zai karanta Fatiha ya fara bi bismillahir rahmanir rahim wa an yujhara biha kuma shi Imam Shafi'i yana ganin lalle a bayyana bismillah iza jihira idan aka bayyana sallah in sallah magariba ce in sallah isha ce in sallah asuba ce a bayyana bismillah inda ake bayyana fatiha in bil qira'at da karatu in kuma sallah asr ta wace a asr ta bismillah da abu to akan wannan Imam Shafi'i yake za mu zo da zancan dukkan mazhabobi wannan shine magana mai ƙarfi kuma shine abin da mutum duk da in ya ji karatu zai tafi akai kariya ya dinga zin bismillah in zai kware ya bi abin da duk manya suka tafi a kai yanka daga cikin sabani ya yi ta a bayyane ya bi ta a bayyane in ma zai bi mazhabar hanabilawa da wane ne to ya yi ta a sarce amma duk karatu suka za mu zo da shi insha Allah ba zancen cewa ba yin bismillah duk gaba ke da Allahumma salli ala Muhammadin. Yau ina da
malamin
tana fitowa sai ka ji bismillahir rahmanir rahim na ga yawa ne haka nace 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 ka saura ka saura na ka ji to ka ga mu kan kai fayo kuma ba karata ba duk da mu ji karatu ne.